shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya bayyana shirin gina babban cocin ne a shekarar 2017 wato cathedral wani alkawarin da yayi na gina cocin a matsayin sadaukarwa ga Allah saboda nasararsa a zaben shekara 2016 sai dai kawo yanzu kimanin dala miliyan 58 daga kudaden gwamnati wanda aka riga aka kashe yayin fara gina cathedral ya haifar da cece-kuce inda gwamnatin da take dab da kama mulki ta kafa kwamitin bincike a kai wasu mabiya addinin kista a kasar na ganin hakan shine mafi muhimmanci wasu kuma na ganin gida babban cocin ba shi da muhimmanci kamar yadda Pastor Felix Inze ya bayyana
ra'ayina gaskiya ta Allah ni a matsayina Kristo a matsayina pastor ne ban goyi ba wannan katura da aka gina ba in kun karge ni dai wata kuɗi da an ka zuba cikin katudura sannan ku abun nan ga gina cocin sannan kuma abun bai ta yi kuɗi na ba sa ganin cewa wasu nan ka bude mahanyoyi na cin kuɗi ga mutane suna cike inwa ga inwa na kashe mutane
shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya ce ya kamata a gudanar da bincike don gano yadda aka kashe kuɗaɗen jama'a wajen gina wannan babban cocin ga abin da wasu daga cikin jama'a ke faɗi dangane da hakan
sunana Sheikh Usman Abdullah dole ne a bincika wallahi dole ne John Dramani ya bincika saboda kuɗin na yayi bari economy yayi wani stable kadan ko da bai stable in full percent ba at least mai wani 70% cikin economy wani ci kuɗi duka ya mata mai da kuɗi ko a kama shi
sunana Muhammad Tajuddin Sakiwo rami kurun aka iyaka gina ba foundation ba komai muhimmin na kwarai da yace wai wannan kuɗin za zuwa neme ayi bincike inda kuɗin ya bi wanda kuma suka ci kuɗin a samu a hanshi hannunsu
sunana Fati Musa wannan alkawali yayi tsakanin shi da Allah kaman zai yi amma kuma she dauki kuɗin ka san kai alkawali kuma da kuɗin aljifin kai kamata kai kuɗin na da yawa sai sa ni Fati ga da na jijo mamma yace zai bincike kan wannan kuɗi ya so a kwato kuɗin inda kuɗin bai shiga inda ya kamata ba
sunana Robert Auni ni ne ko zai daga NDC sabu fahimtu ina so investigate ni as Christian ne na support wannan I investigate yazo inda kudin ya biduka wannan suka kudin duka inda kudin zai biduka suka muska kudin kawo magarin gari a yake wannan kudin ya yi girma ya rasku ya yi girma wasu
Jafar Dan Kobiya kwararre a fannin tattalin arziki ya ce
to kinga wannan kudade kimanin miliyan 400 da zake za gina wannan coci in an fite kaso daya cikin hudu zai magance wannan matsala sune kamar matsalar makamashi sai kuma matsalar abinci da yake daliban secondary school ba su da isasshen abinci har ma ana kiran da cewa a karasa lokacin da ya kamata su koma makaranta to da wannan kudade za a doki a taimaka kinga da za a magance wayannan masaloli kuma bugu da kari ya taimaka a yi a samu a gina wato Ghana kamar yadda ake bukata wato farin ciki shine wannan sabon gwamnati ta yi alkawarin ba za ta ci gaba da wannan cathedral ba kinga dama kudaden da yake anya an aji dan wannan za a iya fuskanci wasu abubuwan da yake zai taimaka don gina kasa
a yanzu dai mafi yawancin jama'ar kasar suna farin ciki da wannan binciken babban cocin kasa wato cathedral wanda zai lakume dala miliyan 400 wajen gina shi da shugaban kasa John Dramani Mahama ya fara Hawawu Abdulkarim Yoppaniya muryar Amurka daga Accra Ghana